duk da yake ana samun rahotannin da ke nuna jami'an tsaro sun halaka yan fashin daji amma rahotannin da ke nuna yan fashin daji sun halaka jami'an tsaro sune suka fitar da hankulan jama'a da kuma nuna yadda sha'anin tsaro ke fuskantar kalubale a jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya bayan kisan gilla da yan bindiga suka yi wa jami'an soji da yan sanda 19 ranar 3 makon da ya gabata sai gashi 3 wannan mako sun saki halaka wasu jami'an yan sanda 6 a wata fafatawa da suka yi a kamfanin sarrafa tumatir da ke karamar hukumar Engaski rundunar yan sandan Najeriya ta bakin kakakinta a jihar Kebbi superintendent na yan sanda Nafi'u Abubakar ta tabbatar da kisan jami'an ta 6
dama akwai jami'an mugirki a wannan kamfani suna samar da tsaro so sun yi nasara sun kubutar da wannan turawa lafiya lau zuwa garin Yawuri sannan sun yi musayar wuta da su wannan yan bindiga har ciki ko Allah gajiya muna da mutum 4 jami'an mu da suka rasa rai 2 daga baya sun sake da sauransu a asibiti kimanin 6 kenan za a ce jami'an sanda da ke a wannan wuri wanda suka rasa rayuwarsu sai su ma daga jihar yan ta'adda sun samu lace casualty za a ce wasu sun rasa rayukansu kuma sun gudu da raunuka gajiyar muna da mutum guda da yawa wanda ya rasa rayuwarsa a cikin mutanen garin Wara
wani abu da jama'ar garin ke faɗa shine an samu labarin za a kawo hari kwana 3 kafin aiwatar da harin abin da rundunar yan sanda ke ganin cewa
duk da aka ji labarin za su tafi sun jami'an tsaro ina za su zuko kimanin yawan su nan dan kallon kamar wannan har muna da aiki jami'ai kusan 40 zuwa 60 da wani abu a cikin wannan kamfani amma ga yanayin kwakwa diba da number su yan bindiga ku kai da 500 ka samu labarin cewa yawan su ya fi yawan jami'an mu da mun kokari mun sake tura su jami'an tsaro don a rika mu wanda ke wurin so amma alhamdulillah kusan zamu ce mu samu wannan rahotannin ko labarin ga mutanen garin wannan karamar hukuma ba
masu lura da al'amuran yau da kullum kamar Professor Tukur Muhammad Baba na ganin duk da yake in ana yaki ko wani bangare ana samun salwantar rayuka amma dai akwai ban tsoro kisan masu baiwa kasa kariya
abin ban tsoro ne a ce shine gadin kofar gidanka shine aka fi durkusarwa kaga bamu da tsaro kenan akalla abin da yake nufi kenan da kuma kashe musu karfin guiwa wajen wannan abin takaici ne abin tausayi abu ne kuma da ya nuna gwamnati ya kamata ta sake shirin nan ta duba makamai ta duba bayanan asiri da sarrafa su da aiki da su
haka ma kai hari a kamfani irin wannan inda gwamnatin Najeriya ta jima tana neman masu saka jari daga kasashen ƙetare su zo to babban illa ne sosai masana dai na ganin cewa wannan ƙarin manuniya ce ga gwamnati akan ta ƙara azama wajen kimtsa jami'an tsaro musamman wajen samar musu da kayan aiki ingantattu da kuma kokwarar horaswa don iya fuskantar kalubalen tsaron ƙasa da jama'ar ƙasa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya